sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 2 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai.
Amurka ta sanar da cikakken bayani akan kuɗi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga Ukraine. Ciki har da sabon makamai masu linzami da na'urar kariyar makama a tileri. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a nahiyar Turai ya yi gargaɗin cewa cutar ƙyandabari a yankin ta lanka har sau uku a cikin 'yan makonnin da suka gabata. Sakonnin imel da kiran waya daga masu auren jinsi ɗaya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da 'ya'yansu su suka cika ofishin babban lauya Sidney Duncan 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotun ƙolin Amurka na yin watsi da 'yancin zubar da ciki a ƙasar.
Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa sama da 'yan Boko Haram 4,000 ne suka miƙa wuyansu ga sojojin Najeriya a sassa daban-daban.
Lokacin da na fara shigan Boko Haram a garinmu ne a lokacin mu yara mun yi girma karan samari ne to.
Yanzu shekaran ka nawa?
Shekara na 25 zai kai. Abin da ya sa ni kungiya suna zo suna yi mana dawa.
To mutane da aka sace musu 'yan uwa kuma a wani hali da aka kai akan jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna sun yi barazanan gudanar da gagarumin zanga-zanga idan ba karɓo musu mutanensu ba. Sannan a jihohin Borno da Yobe kuma jam'iyyar APC mai mulki tana fuskantar barazanan ficewar 'yan jam'iyyar zuwa PDP. Kamar kowane yammacin ranar Asabar kuma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta sanar da cikakken bayani akan kuɗi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga Ukraine, ciki har da sabon makamai masu linzami da na'urar kariyar makama a tileri. An shirya agajin na baya-baya ne don taimakawa Ukraine wajen daƙile makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Rasha ke amfani da su. Hakan kuma na zuwa ne bayan kiraye-kirayen da jami'an Ukraine suka yi ga ƙasashen yammacin duniya a kan su taimaka musu da ƙarin manyan makamai na zamani da za su daƙile makaman Moscow. A jiya Juma'a, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce yanzu gwamnatin Biden ta tura wa Ukraine tallafin dala biliyan 7.6 ta fannin tsaro, ciki har da kusan dala biliyan 7 tun lokacin da Rasha ta fara kai farmaki a Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wani taron manema labarai a yayin taron ƙungiyar tsaron NATO da aka yi a wannan makon a birnin Madrid cewa Amurka za ta taimaka wa Ukraine iya lokacin da ya dace. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a nahiyar Turai ya yi gargaɗin cewa cutar ƙyandabari a yankin ta lanka har sau uku a cikin makonni biyun da suka gabata. Ya kuma buƙaci ƙasashen duniya da su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa cutar da a baya ba kasafai ake ganinta ba, bata yi ƙaƙa gida a nahiyar ba. Hukumomin lafiya a Afirka sun ce suna ɗaukar yaɗuwar cutar ta ƙyandabari a matsayin matakin gaggawa, tare da yin kira ga ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da su taimaka musu da rigakafin cutar mara yawa da suke da shi don gujewa matsalolin rashin samun daidaito da aka gani a lokacin annobar COVID-19. Shugaban hukumar WHO a Turai, Dr. Hans Kluge, ya faɗa a wata sanarwa cewa akwai buƙatar a ƙara ƙoƙari duk da matakin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka a makon da ya gabata na cewa duk da yaɗuwar cutar da ake samu ba za a ayyana dokar ta ɓaci a duniya ba tukun. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan hedkwatar tsaron Najeriya ta ce tun daga watan jiya kaɗai kimanin 'yan Boko Haram 4,770 suka yi saranda suka miƙa wuyansu zuwa ga sojojin ƙasar a sassa daban-daban na arewa maso gabashin Najeriya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na ɗauki da ƙarin bayani.
Total of 4,770 of them surrender to own troops at different locations within the theater.
daraktan cibiyar tattara bayanan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Bennett Oniyako, ke bayanin yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da mika wuya. Inda watan jiya kadai kimanin yan Boko Haram 4,770 tare da iyalansu ne suka yi saranda. A cikin wannan adadi akwai manya 864, mata 1,415, da kuma yara ƙanana 2,490 da suka kai kansu ga sojoji a sassa daban-daban na arewa maso gabas, kuma dukkaninsu ana ɗaukan bayanansu a halin yanzu. To shin ko menene abin da ke zabar da yan Boko Haram da ISWAP din nan ke ta yin saran da haka akai akai?
Operation in the northeast has been on the increase for quite some time. That's what has led to the surrendering.
Irin farmakin da muke ta kaiwa ba kakkautawa ga sansonin yan ta'addan ya ƙaru matuƙa gaya kuma na tsawon lokaci. Wannan dai shine babban dalili domin ba su da wata mafaka. Ididdiga ta nuna irin matsin lambar da muke masu ta sa ba su da zaɓi illa su fito su mika wuya.
It is the pressure put on them that is making them to come out from their hideout and surrender.
Waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗanda suka mika wuyan.
Muna son fita da tukun Allah ya sa muka so muka fita wajen su. Rayuwar na ci ko wahala. Haka da wahala ba sa kula da lafiyar mutum.
Kin taba aiwa ne?
Eh.
A can?
Eh.
Yara nawa?
Biyu ne, ɗaya bai da rai, ga ɗaya can yana da rai.
Okay, me yasa wani farkon?
Haka ya fito ba rai.
Kamar misali kai ya aka yi ka fara shiga ƙungiyar Boko Haram?
Lokacin da na fara shiga Boko Haram a garinmu ne, a lokacin mu yara mun yi girma karen samari ne. To, kuma mun yi samari ne a lokacin mu.
Yanzu shekaran ka nawa?
Shekara na 25 zai kai. Abin da ya sa ni ƙungiya, suna zo suna yi mana dawa. Su imana bayani, suna ta imana bayani ne kawai da mun shiga.
Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro.
Wato abubuwa ne da za mu ce abin maraba kuma abin madalla. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake muna madalla muna maraba da wannan cigaba da ake samu, kuma abin ƙarfafa gwiwa ne. Fatanmu shi ne da hukumomin tsaron Najeriya za su yi amfani da wannan a matsayin dabara wacce za su ƙara samun bayanai na tuwaye ‘yan Boko Haram da suke ɗaukan nauyinsu.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuma da Allah a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Sakonnin imel da kiran waya daga masu auren jinsi ɗaya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da 'ya'yansu, su suka cika ofishin babban lauya Sidney Duncan 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotun kolin Amurka na yin watsi da 'yancin zubar da ciki a ƙasar. Hukuncin da aka yanke a makon da ya gabata kai tsaye bai shafi hukuncin da aka yanke a shekarar 2015 ba, wanda ya bada damar auren jinsi ɗaya. Amma Duncan ya ce matakin kashedi ne ga iyalan da iyayensu 'yan jinsi ɗaya ne da ke fargabar za a iya watsi da haƙoƙinsu kamar yadda aka yi da na masu neman zubar da ciki. A matakin kawar da 'yancin zubar da ciki na kusan shekaru 50 a ƙasar, kotun ƙolin ta yanke hukuncin goyon bayan wata shari'a a kan dokar jihar Mississippi da ta ce kundin tsarin mulkin Amurka bai kare haƙoƙin zubar da ciki ba. Matakin da ta yiwu ya kai ga haramta zubar da ciki a kusan rabin jihohin ƙasar. Shugaban ƙasar Ghana ya sanar da bada umarnin ƙasar ta Ghana da asusun bada lamuni na ƙasa da ƙasa da ake kira IMF a takaice don ceto ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da take fuskanta. Matakin gwamnatin na zuwa ne bayan ƙoƙarin samar da kuɗaɗen shiga ta ɓangaren karɓar harajin e-levy wanda haƙa bata cimma ruwa ba. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jiya Juma'a ne shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayar wa ministan tattalin arzikin ƙasar Ken Ufori Atta umarnin fara tattaunawa da asusun bada lamunin ƙasa da ƙasa ta IMF domin ceto ƙasar daga matsalar raunin tattalin arziki da take fuskanta. Ƙasar da ta dau matakin inganta dokar karban harajin waya ta e-levy domin samar da isasshen kudaden shiga, abinda gwamnati ke ganin zai sanya ƙasar dogaro da kai maimakon tuntubar ƙasashen waje domin neman tallafi, amma yunkurin nata bai haifar da ɗa mai ido ba. Kashi 10 cikin ɗarin kuɗaɗen da aka sa ran za a samu sakamakon karban harajin waya ɗin nan ya shigo. A don haka IMF ita ce mafita, in ji Gabe Ocharda, kun ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar NPP mai mulki. Bayan fitar da sanarwar babban jam'iyyar adawa ta ƙasar, wato NDC, ta ce tuntubar asusun bada lamunin na tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ta nuna gaza iya aiki, in ji Honorable Abba Fuseni, wakilin jam'iyyar a majalisar dattawan ƙasar.
Said that you had all the economic management gurus to take the country forward, and today we are back. So the fact that we are back to the IMF speaks volumes of the catastrophic mismanagement of the economy.
To sai dai da yake bada nasa martani Honorable Alexander Afenyomaken, wakilin jam'iyyar NPP mai mulki a majalisar dattawan ƙasar, ya ce gwamnati ta tunkari IMF ne sakamakon matsalolin da suka shafi duniya, take har da corona tare da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine.
Mr. Speaker, when they were in doubt, there was no international crisis. You went to IMF.
Dr. Najib Ibn Hassan, masani a fannin tattalin arziki, ya yi mini sharhi bisa matakin da gwamnatin Ghana ta dauka, inda yake cewa
na zashaka ya faru da jimawa don saboda an karu tafiyan kasan da yanda batun tafiyar da gudanar da tattalin arzikin kasan akwai damuwa. To amma shi na so da government ya hakuri ya rage shi wannan haraji 1.5 yanzu shi kasa yanda mutum zai biya bai san ya biya ba, da ya zai tara kudi mai dumbin yawan da zai mamaki ba zai iya yin fa, amma suka kiya suka bashi 1.5%. To so shi zuwa IMF ya zama dole ne, amma akwai alheri ko shari. Alheri ne shi za a samu amfani, za a samu kudi yanzu su biya workers, su wasu har gauki kadan, amma ba zai taimaka na gina kasa ba. To amma sharin da ke ciki shi ne ba ka ba ya zuwa conditions da kamar kowane dan kasa zai samu damuwa. Mu citizens, mu yan kasa, mu mu wahala yanzu in IMF sun ce kamar a rage dokan ma'aikata for the next 5 years. Ka ga na ka magana ni takura. To amma good news ne, sun ce kamar ministers na rage ministers in kasa, a rage wasu kashe-kashen kudi. Wannan is good for the country, amma wurin badun aiki ma'aikata, a rage ma'aikata, to zai kawo damuwa sosai.
A baya-bayan nan ko sai da ministan tattalin arzikin kasar ya jaddada cewa Ghana na da abin da ake bukata wajen karfafa tattalin arziki, a don haka ba za ta tunkari asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF ba.
We are not going to the IMF.
Kasar na daga cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan tattalin arziki sakamakon COVID-19 tare da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Subhanallah, labarai ke na aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A daidai lokacin da mutane da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasa Abuja zuwa Kaduna ke cika kwanaki 100 a ranar Laraba mai zuwa, 'yan uwa da iyalan waɗanda aka sace suna cikin zaman zulumi, musamman saboda labarin harbe ɗaya daga cikin 'yan uwan nasu wanda aka ce 'yan bindigan sun yi. Ga dai Isa Lawal Ikira da ƙarin bayani.
Labarin harbin ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna mai suna Muhammad Al-Amin da yi shi ne dalilin kiran taron manema labaru da 'yan uwan suka yi, kuma Malam Sani Lawal shi ne mai magana da yawun sauran 'yan uwan da suka kira wannan taro.
Abin da ke tada mana da hankali, an halbi bawan Allah nan, halbi ne na bullet. Bullet din nan kuma akwai magunguna da ake bukata a yi ma ɗan Adam don ya samu lafiya, babu su a wurin. Kuma ya kake sana cewa shi kadai ne kwanakin baya an ce macizai ya waɗanda ya sara ya suke ciki ba mu sani ba, saboda haka muna ganin gaskiya tsakani ga Allah gwamnati tana nema ta gaza. Yan uwan mu suna cikin hatsari, suna cikin wani mawuyacin hali. Wannan abu yana cikin abin da yasa muka kirawo wannan taro don mu nuna mu gwamnati bamu gamsu ba da abubuwan da ake yi. Muna bukata lalle a ƙara zimma a fito mana da yan uwan mu waɗanda suka fito mutum 11 sun gaya mana irin mawuyaci da hatsarin da ƴan uwan mu suke ciki. Wallahi fitowar su mu ya ƙara mana fitina ne, ya ƙara tada mana hankali ne, saboda duk wanda ya fito ya gaya mana abin da ake ciki, wallahi ba za ma ka iya magana.
Wasu daga cikin ƴan uwan waɗanda aka sacen dai ba su iya yin magana ba saboda suna ta faman yin kuka, sai dai wasu daga ciki kuma sun bayyana irin halin da suke ciki.
Sunana Aminu Umar, mamana ne a tare da su. Gaskiya ai ba ma amma sai na faɗa ba, kowa ya san wannan yanayi ba daɗi. Abinda kawai muke so shine mu ga ƴan uwanmu sun dawo gare mu, ba ba mu da wani bukata da ya wuce wannan.
Sunana Aisha Baba. Alamin ɗan uwanmu ne yana tare da ƙani na tare suke a wurin, kuma an ce an harbe shi. Ina roƙo don Allah ya fito da shi saboda a samu a kai shi asibiti ya sa mishi treatment din da yake bukata. Ko tashin hankali kamar yadda muke ciki dama, kuma wani ya karata da hankalin mu.
Malam Sani Lawal ya ce mutane 50 ne yanzu a hannun ƴan bindigan da ba a saki ba, kuma ya ce duka suke so gwamnati tabbatar da an sako, idan kuma ba haka ba to idan aka cika kwanaki 100 da sace waɗannan mutane dukkanin ƴan uwan za su fito don yin zanga-zanga a Abuja da kuma Kaduna.
Sannan da kwana 4 in Allah ya yarda za mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwata da dukkan ƴan uwanmu da suke na nesa da na kusa su zo su taya mu wannan abu. Bayan haka ma akwai addu'o'i a masallatai da coci-coci da duk muka bada ana yi. So in Allah ya yarda nan da kwana 4 ba ma fata addu'an da muke kullun gobe ƴan uwanmu su kuma a kan shi muka tsaya, kuma muna so mu ƙara jaddada ba ma son mutum ɗaya ko biyu, mutum 50 suke wurin nan, muna son mutum 50 su dawo mana. Wallahi idan kuka ga waɗanda suka fito a lokacin, wallahi wasunsu ba su iya tafiya, wallahi har yanzu ba su warke ba. To ina ga kwanaki da aka ƙara yanzu, ai kusan ma za a kawo mana ƙwarangwal ne.
Tun ajiya Alhamis dai Hafsan Hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya Jiran Loki Arabo ya shaidawa gidan talabijin na Arise cewa gwamnati da jami'an tsaro suna kokarin ganin an sako waɗannan mutane, kuma za a gan su nan ba dadewa ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Da alamun jam'iyyar APC mai mulki a jihohin Borno da Yobe na fuskantar barazana daga wajen ƴaƴanta na ficewa daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. Wannan dai ita ce babban kalubalen da ke fuskantar jam'iyyar a jihohin Borno da Yobe, musamman tsakanin ƴaƴanta da suke zargin rashin adalci. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Daudabiu.
A jihar Borno dai an samu tsohon dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Alhaji Idrisa Durkwa da ya fice daga cikin jam'iyyar zuwa jam'iyyar PDP, yayin da wasu daga karamar hukumar mafa karamar hukumar da gwamnan jihar Borno ya fito, wato Professor Babagana Umaru Zulum, sun ma suka fice daga jam'iyyar zuwa jam'iyyar PDP tare da kuma wasu daya da ku da suke gani an toye musu haki wajen zaben fidda guniyar jam'iyyun. Don haka shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wannan Rabul Ali Dalori ya kafa wani kamiti mai mutane 8 yayin sulhu da mutanen da ke kowa da irin wannan rashin adalci da suke gani.
Mu a ganin mu fa muna son mu zauna da ƴan uwanmu lafiya, shine yasa committee nan muka nada. Kawai dai an yi zabe ba wanda ya musu magana tunda aka yi zabe, to dole dan adam ne zuciyarsa zai ba. Shi yasa mun yi tunani da wuri mun ci fa abinda muka yi din nan ya kamata mu nema ƴan uwanmu mu ba su hakuri ku zauna ka nema sulhu da shi a jara tafiya.
Honorable Muhammad Tahir Manguno shine shugaban wannan committee mai mutane 8 da shugaban jam'iyyar da ya kafa. Ga kuma abin da ke cewa
dama a kowane gaska ko takara dole wani ya samu kuma wani ya rasa. To mu wannan komiti an kafa mu ne saboda mu kira mutanen da suka nemi wayansu makamai amma kuma ba su samu ba saboda wayansu dalilai kuma ba su ji dadin shi ba, mu kira su mu ba su hakuri.
Ko ya jam'iyyar PDP ke ganin irin wannan kurara da ƴaƴan jam'iyyar APC ke yi a cikin ta? Tambayar ke ne wa shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Zannaga Dama. Ga abin da ke cewa
mutane sun ga jini ne, maybe sun duba sun ga cewa abubuwan da ake yi bai musu ba, abubuwan da suka yi tsammani ba su dan shi a ƙasa ba, shi yasa suke canza sheka. Duk wanda kaga ya canza sheka kaga shi duk wanda mai daki shi san inda daki yake masa yulo. So su mu sun fito sun ce ba sun gaji da jam'iyyar APC sun kawo kansu, mu kuma mun karbe su hannu bibbiyu. Amma abin da ke faruwa shine an ga danne mutane ƴancin su kuma ba a yin abin da suke bukata, abin ya zama kamar mulkin soja ana nada musu mutane da karfi da yaji. To da yake da karbiya ne dole ne idan kaga abun ba zai yi ba ka canja sheka ka je inda aka san darajanka da mutuncinka, kuma in zabe zaka shiga ka nuna kanka. In jama'a suka ce lalle kai ne ka cancanta sai su zabe, don a kullun a kowane local government muna karbin mutane. Ko shekarun jiyan nan a Gamborun Gala mun karbi mutane, a Bama mun karbi da yawa, a Goza yanzu haka muna magana zamu je mu karbe su, a Askira akwai su, a Chibok akwai su, a wuri da yawa a Magumeri akwai su, a Northern Borno nan almost all a Kaga akwai su.
Haka zalika itin majami'ar APC mai mulki a jihar Yobin na fuskantar irin wannan kalubale, yayin da wasu daga cikin su suka sallami daga jam'iyyar, wasu kuma na nan daram a jam'iyyar, sai dai suna ci gaba da kalubalantar kuma zabe mai zaman kanta na jihar Yobin, wanda tace yankin da shugaban majalisar dattawan ya fito Alhaji Ahmed Lawan da suke ta tabbata da Alhaji Bashir Sharif Macina. Kuma zabe mai zaman kanta na jihar Yobin tace babu wannan takara daga wancan yankin, duk da cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta tura ɗaya daga cikin wakilanta Alhaji Danjuma Munga, wanda kuma ya gabatar da wannan zabe, sai dai na tuntubi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Yobin Alhaji Muhammad Makama, wanda ya ce da ni ba zai magana da yin ta wayar talahu ba, duk da gabatar da kaina da neman shi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da ke kunno kai tsakanin direbobin kamfanin sufuri na Bolt akan korafin da direbobin ke yi na rashin kare muradunsu kamar yadda sauran kamfanonin sufuri suke kare muradun direbobin nasu. Wani direban Bolt da wakiliyanmu Hawwa Umar ta tattauna da shi ya nuna damuwa akan yadda kamfanin ke musu rikon tsakanin kashi. Malamin da ya bayyana sunansa ne kamar haka.
Sunana Danladi Machugoro daga Kaduna State.
Aikin me kake yi?
Ni driver in Bolt ne.
Yaya Bolt take aikinta?
Gaskiya a farko maganan da zan fara fadawa shine gaskiya in nace ban gode wa Bolt ba, gaskiya na ya karya ko ba haka ba. Don su ne suka create mana platform da muka samu yau muke aiki. A cikin platform nan akwai su mutane da muka hadu da su a courtesy na wannan platform ma mun samu muna danganci da su. Amma ba cin raimu dai gaskiya kan aikin nan gaskiya yafi wato alherin yawa.
Menene bacin ran naku? Menene yake ci maka tuwo a ƙwarya?
Gaskiya cin tuwon a ƙwarya shine na kai kusan shekara biyu da rabi yanzu na driver din Bolt. Amma yau bazan iya ce miki ga ofishin din Bolt ba yau. Don yau in ka sami matsala ko dan sanda a hanya ko yanzu nan ga yan tax force da yawa kana nan kawa ka Bolt din kan wani ya order maka Bolt yanzu nan ga passenger kana so ka doke kamin ka sani Agboro zai shiga moto kawai ce ka kwashe mai passenger kana kwashen passenger at street kuma an ka ce mai ga passenger nan ba zai yadda ba passenger kuma ba zai iya sai yi maka tamako ba don shi ma ba yana sorry ko yana hanzari kamin ki sani ya wuce ya barka da Agboro kamin ka sani wallahi kamin ka raba sai ka gan Agboro ya raba ka da 10,000 ko 10,015 lokacin ba Bolt ba wani protective measure daga Bolt akwai shi lokacin ma muka je strike mun ce za a je strike me sai za mu je strike don me percentage din Bolt yau ana biyan yanzu na ɗan doki right 1,000 Bolt na da 200 ɗan doki 2,000 Bolt na da 400 yanzu gashi nan ana wahalan mai gashi nan yanzu nan jiya ne kusan awa 5 ina wahalan mai zaka ga wani lokaci wanda sun offline ɗan ka siya offline wato shine in ka zauna da ka sami passenger hanya in kuka shirya zaka ga wurin da zaka je a 3,000 Bolt zai kai ka a naira 1,000 ko 800 to shine bacin ranmu yanzu na I cannot be able to ce ga office din Bolt don me halin da muke ciki
tunda Bolt ba ta da office ta yaya kai register
registration din nayi online then in kin gama registration din online akwai wasu question that ana kiran questionnaire za a tambaye ka gashi in ka pass wannan questionnaire din then dai sai a direct ɗinka zaka je wani wuri da zaka je kai inspection kuma an ka je wurin ma kana butun Bolt ma sai su ce ai su bayan Bolt bane kaman su a subsidiary ne da Bolt su dai in ka gama inspection a wurin zaka biya 1,002 kudin inspection din kenan in ka gama zaka ba su email ɗinka a inspection din nan za a duba motor ka za a duba brake light ɗinka da cikin motor din a gan lafiyar sa in aka gama sai takardun motor ka za a make sure takardun if it is in order in aka duba paper ɗinka da driver's license ɗinka a in order sai ai snapping din shi suyan inspection kenan za su snapping din shi in suka snapping din shi sai su aika maka a mail dinka. In kai ka ga wayannan inspection report din a mail dinka suka uploading din shi, sai ka tura shi a process din registration din. In bol suka gani inspection report din, in suka yadda da report din, sai lokacin ne za su accepting dinka, sai ka fara accepting right.
To tunda dai akwai wasu hanyoyi da ake bi kafin a yi register, kuma akwai wasu abubuwa da za a ba ku, watakila a ce ga ka'idojinsu da sauransu, dama akan gaya muku cewa ba ku da wata kariya daga wajensu ne, kuka yarda da yarjejeniyar ko yaya abin yake?
To kin san halin da muke ciki a Najeriya nan, kin san rashin aiki. Wani lokaci ka zo na a gida, ni yanzu ina da mata da yara biyu, na zo na a gida na gama na karanta estate management a Federal Polytechnic Nasarawa. To aikin ne bata zo ba, ni kuma wani lokaci na dan aikin printing, amma to gashi na bolt din da ta zo, Uber ne ta fara zuwa. Kuma Uber din ma lokacin da Uber sun zo suna protecting driver, don me yanzu na in ka tuka mota ka kai daidai ga kai nan kana ganin passenger, in passenger ya canceling ride din nan, Uber za su charge din shi da canceling ride din, amma Bolt ba za su waye na abubuwan ba.
To a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar su, mu ci gaba da ita mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakiliyar namu Hawwa Umar da bakon namu Ɗanladi Macigoro da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Daniel Brown da ya haɗa mana sautin, Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce duk wanda ke ganin laifin gwamnonin da ke so a baiwa al'ummomi damar mallakar makamai domin su kare kansu, to yankinsu akwai zaman lafiya ne, sannan kuma bai damu da damuwar al'ummomi da yankunansu ke cikin mawuyacin hali ba. Amma wallahi lokaci ya yi da ya kamata gwamnati ta bamu damar mallakar makamai domin mu kare kanmu tun da ta gaza. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako daga ba ya fito daga Babandi Mamman Babandi da Isu Suleiman Madatai da Iliya Mai Shayi garin Daura, suka ce salam VOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki matakin magance matsalar tsaro, domin akwai manoma masu tarin yawa wanda matsalar tsaro ta hana su noma, wanda hakan zai haifar da matsalar ƙarancin abinci. Muna fatar gwamnati za ta ɗauki matakin. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce wani abu dai sai Najeriya, sai ka ga talakawa sun zaɓi mutum, amma sai ya manta da su, sai zaɓe ya zo sannan ya waiwaye su. To talakawan Najeriya ya kamata dai ku ankara, ku daina yarda ana lullube muku kura da fatar akuya, domin dai an ce haihuwa daya horo mai jigo. Sai kuma sako na gaba da ya fito daga Isu Suleiman Makeri Madatai da Magaram, ya ce salam VOA Hausa. A gaskiya matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na ba da damar mallakar bindiga don kare kai abun dubawa ne, ganin yadda 'yan bindiga suka maida 'yan jihar Zamfara tamkar rayukan fari, hakan ya nuna gwamnati ta gaza kenan. Allah ya kyauta. Wannan sako ya fito daga Hassan Dogon Faci ba tsari da Sabiu Sani dan Dagoro, suka ce salam VOA Hausa. Muna jawo hankalin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da ya tuna da ma'aikatan wucin gadi a jihar Katsina, domin sun dade suna nema a dauke su aiki, amma shiru kake ji sai gashi ana daukar NS Power aiki, to su ma yana da kyau a dauke su aiki. Muna fatan Allah ya sa a dace, amin. Sako mu na karshe na cewa yakin Russia da Ukraine Allah ya kawo musu sauki, domin wallahi yakin nan na taba kasashen duniya kwarai da gaske, daga kawo mai ruwa Banjoga da Haruna Bibi waitar masuwa. To da wannan ne kuma muka kawo ga shirin na karshe labarai a takaice.
Amurka ta sanar da cikakken bayani akan kuɗi dala miliyan 820 a matsayin ƙarin tallafin soja ga Ukraine, ciki har da sabon makamai masu linzami da na'urar kariyar makama artillery. An shirya agajin na baya-baya ne don taimakawa Ukraine wajen daƙile makamai masu linzami da ke cin dogon zango da Rasha ke amfani da su. Hakan kuma na zuwa ne bayan kiraye-kirayen da jami'an Ukraine suka yi ga ƙasashen yammacin duniya akan su taimaka musu da ƙara manyan makamai na zamani da za su daƙile makaman Moscow. Shugaban hukumar lafiya ta WHO a nahiyar Turai ya yi gargadin cewa cutar kyandabari a yankin ta lanka har sau uku a cikin makonni biyun da suka gabata.
Tore masu raro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu, idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi, wato karfe 8:30 ke gidan agogon Ghana da GMT. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya hada sauti, da kuma injiniyan mu ta wannan lokaci Nashwan Baba Yako Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.